Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfila Hashim Gumel tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci sun kusa kammala binciken su kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump dangane da wani kudin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mata mai fina-finan batsa. Prime Minister Japan Fumio Kishida na ziyarar aiki a Kyiv babban birnin kasar. Hukumar bada lamani ta duniya IMF ta amince za ta baiwa Sri Lanka bashin dala biliyan 3 don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya.
Tukanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da aka ayyana zaben jihar Adamawa a matsayin wanda bai kammala ba, cece ku ce ya biyo baya.
Sakamako ya nuna tana gaba da gwamnan sintiri, wannan duk duniya sun gane ya bayyana har an fara murna, ana taya mata murnan samun gwamnati ta farko, sai kawai fadan sakamakon zabe ya zama matsala.
A jihar Zamfara kuwa hukumar zabe ta INEC ta bayyana wanda ya samu nasarar lashe zaben gwamnan jihar.
Lawal Dauda of political party PDP having satisfied the requirement of the law is hereby declared the winner and it is
Sai kuma shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballa zai kawo mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma wasu sauraro kuke aika mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A jihar New York dake nan Amurka, masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci sun kusa kammala binciken su kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump dangane da wani kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta yi shiru da bakinta kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Hakan na faruwa ne yayin da jami'an tsaro a Amurka suka kasance cikin shirin karta kwana mai yiwuwa saboda kar a samu barkewar rikici idan aka samu Trump da laifi a wannan shari'a. A ƙarshen makon da ya gabata, ba tare da wata hujja ba, Trump ya yi ikirarin za a kama shi a yau Talata, inda wakilansa suka ce tsohon shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan da ya tattara daga rahotannin kafafen yaɗa labarai. A shekarar 2018, tsohon lawyer Trump Michael Cohen ya amsa laifin biyan Stormy Daniels dala 130,000 don ta rufe bakinta kan mu'amalarta da Trump. Sai dai masu shigar da ƙara a matakin tarayya ba su tuhumi Trump ba, amma sun miƙa batun ga hukumomin New York don a saurari ƙara a matakin jiha. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kyiv babban birnin Ukraine don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky, ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga ƙasar, yayin da shugaban Russia ke karɓar bakuncin shugaban China Xi Jinping. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Kishida zai yi jinjina ga al'ummar Ukraine kan irin ƙarfin zuciya, haƙuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare ƙasarsu, tare da nuna goyon baya ga shugaba Zelensky a matsayinsa na shugaban Japan da ƙungiyar ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Amurka dai ta yi Allah wadai da ziyarar ta shugaban China a Moscow, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce.
President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin, suggests that China feels no responsibility.
Blinken ya ce ziyarar da shugaba Xi Jinping ya kai Russia 'yan kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama Putin. Wannan wata alama ce da ke nuna cewa China ba ta ganin laifin hukumomin Kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a Ukraine. Kishida shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara Ukraine, tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-harenta a ƙasar ta a watan Fabrairun bara.
To nan ba da jima ba, Lalo zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda da alamu zaɓen gwamnan jihar Adamawa na neman raba kan mata da maza, musamman 'yan siyasa a Najeriya, kan yadda lamarin ya shafi ɗaya ɓangaren. A ra'ayin mata da dama, zaben 'yan takarar APC a jihar zai bude dama ga mata su riƙa tsayawa takarar manyan mukamai kuma su samu nasara. Ga dai rahoton Nasir Adamu Alhikaya.
abinda aka ce a Adamawan nan bai yi ba, insha Allah zai yi. Da mu siyasa
tun fara takarar mata suka ta karkare cewa Abawa Binani goyon baya, amma dalilan na kan gaba sune kasancewar ta mace a kasar da maza suka fi yawa kan madafin ikon siyasa. A bangaren wasu ƴan siyasa maza, ba duba mace ko namiji ya dace a yi ba, a'a, wanda ya cancanta kuma ya lashe zabe da ƙuri'u masu rinjaye, don mazan ma dai matan suka haife su, haka nan matan ma ƴaƴan iyaye maza ne. Mataimakin shugabar mata ta APC Zainab Ibrahim na da yakini a ra'ayinta cewa Aisha Binani ce ta lashe zaben da aka ayyana a matsayin wanda bai kammala ba.
Sakamako zuwa na'uran hukumar zabe ya nuna tana gaba da gwamnan sintiri, wannan duk duniya sun gane ya bayyana. Har an fara murna, ana taya mata murnan samun gwamnati ta farko a wannan ƙasa Najeriya zababba, sai kawai fadan sakamakon zabe ya zama matsala. Muna kira daga kauran murya ga hukumar zabe ta bayyana Aisha Binani a matsayin gwamna na Adamawa.
Shi kuma jigon matasa a APC a Adamawa, Idris Ahmad Tijani, ya karkata ne kan ji a ransa cewa gwamnan jihar Umar Fintiri ne ya samu nasara, kuma don bukatar lumana ya dace a bashi nasara, ba wai don kasancewarsa namiji ba.
Matan nan ta fadi election, so mu tsoro mu kar su saka state nan a cikin wani fada. Ni dan APC ne, amma ba mu son kasanta shiga problem. But to be frank, na dan sa interest a zabe, kaga nayi a Suwaju 100%. So duk stakeholders in mu kuma na APC Adamawa ba wanda yayi matan kodaya. Wanda ya ci zabe su bashi kayansa, kar wasu su zuge su ya kawo tashin hankali. Don Allah ga ainihin su ba wanda ya ci. Shekara hudu bai zai juma ba za a gama a zuwa faki a yi zabe.
Koda dai har zuwa rubuta wannan rahoto ba a samu mace da ta zama gwamna a Najeriya ba, an samu mataimakon gwamna don ko yanzu ma ga Hadiza Balarabe a Kaduna, da kuma ministar mata ta yanzu Pauline Chalen da ta taba zama mataimakiyar gwamna a Filato. Wasu masu sharhi na karawa da cewa koda zaka ga namiji a matsayin gwamna, to asalin gwamnar tana gida, don ba jihar da ba ofishin matar gwamna, kuma da shawarar matan ake tafiyar da mulkin jihohi akan daidai ko akasin haka. Tasirwa da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasara da Maili Kaya. To wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Akan wato yanzu kuma ga Muhammad ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Saudiya ta saki wani ba'amurke da ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 19 a gidan yari saboda ya soki hukumomin ƙasar a wani saƙo da ya wallafa a dandalin Twitter. A ranar Litinin aka saki Sa'ad Al-Mahdi, kuma tuni ya koma gida. A cewar ɗansa, Mahdi ba'amurke ne ɗan asalin Saudiya da ke zaune a jihar Florida. An kuma tuhume shi ne da laifin gudanar da ayyukan da ke ƙoƙarin tada zaune tsaye a Saudiya tare da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci a shekarar 2021. Hukumomin Amurka dai ba su ce ufan ba kan sakin mutumin. Hukumar bada lamuni ta duniya IMF ta amince za ta baiwa Sri Lanka bashin dala biliyan 3 don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya. Hakan na zuwa ne bayan wani watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin IMF da jami'an ƙasar ta Sri Lanka da ke kan tsibiri a kudancin Asiya. A ranar Litinin, hukumar IMF ta ce za ta tura wa ƙasar sama da dala miliyan 300 a tashin farko. Sai dai ta ce ya zama dole sai ƙasar ta yi garan bawul ga tsare-tsarenta na tattalin arziki tare da ɗaukar matakan yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Ƙasashen China, India, Japan da sauran manyan ƙasashen da ke ba da bashi a matakin ƙasa da ƙasa ne suka amince da wannan bashi da za a ba Sri Lanka. A Hong Kong an kama wani mai fafutukar kare mulkin demokuraɗiyya a yau Talata, watanni bayan da aka sako shi daga gidan yari saboda ya keta wata dokar tsaro da hukumomin yankin suka saka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce an saka wa Albert Ho mai shekaru 71 ankwa a hannu a lokacin da aka kama shi a gidansa, aka kuma ta sake sa zuwa wata mota aka tafi da shi kamar yadda shaidu suka ce. A shekarar 2021 Albert ya taɓa jagorantar wani gangamin nuna goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a Hong Kong, lamarin da ya sa aka tuhume shi da laifin tunzura jama'a. Dan fafutukar ya taɓa kwashe sama da shekara ɗaya a gidan yari kafin daga bisani a sako shi a watan Agustan bara saboda dalilai na rashin lafiya, a cewar Reuters.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar zabe ta kasa a jihar Zamfara dake arewacin Najeriya ta bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar dake arewacin Najeriya, inda ta bayyana Dr. Dauda Long na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. Wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi ya aika mana da wannan rahoton.
Da tsakadaren da ya gabata ne, baturen zabe na Zamfara Professor Kasimu Shehu na Jami'ar Birnin Kebbi ya bayyana sakamakon adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara na jam'iyya ya samu a zaben na gwamna. Kana a ƙarshe ya ayyana wanda ya lashe zaben kamar haka.
That Lawal Dauda of political party PDP, having satisfied the requirement of the law, is hereby declared the winner and is
tun daga wannan lokaci ne fa mutane suka fara yin tururuwa ya zuwa can gidan Dr. Dauda Lawal na PDP wanda ya lashe wannan zaɓe don taya shi murna. Shin ko yaya dattawa za su ce game da sakamakon zaben? Gani da Tijo.
Gaskiya fi sabilillahi wannan zaɓe ɗan zahura ya mushi daɗi, in dai ba wanda yake riƙe da mulki na wancan siyasa ba. In dai mutum da ya kishin Zamfara ya taɓa cewa ga abin da ya zai gani wanda yake ko damuwa tare da Sokoto da mushi haka. Dama dai kuma tare da Sokoto matsalarmu guda uku ce: ruwan sha, hanya, ilimi.
Na'am.
Duk babu su.
Arofa.
Duka. Na bisa gaskiya ba su sha'awa da tahiyyar nan, kuma duk abin suka saba yi ga zaben nan na gaskiya sun yi sha'awa wannan, amma Allah bai yarda ba.
To
kuma Allah ya ikonsa ya ba shi wannan mulki. Saboda haka nan muna farin ciki da samun wannan jaha. Abin da kawai damu wannan yaro yanzu addu'a ran shi, an riga an ɓata wannan jaha an mata kasa-kasa.
To me ya fatan ku?
Fatanmu Allah ya taimake shi ya gyara wannan jaha.
Duk kokarin da na yi na jin tabbakin 'yan jam'iyyar APC game da wannan zaɓe da kuma sakamakon ya ci tura. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusawa, Najeriya.
To a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. To daga batun siyasa a Najeriya sai mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ruwan sama mai tsanani haddasa gocewar laka, lamarin da ya haddasa asarar rayuka da dama har ma da ɓacewa da jikkata wasu mazauna yankin. Wakiliyarmu Maimunatu Sadau na ɗauke da wannan rahoton.
Let me zoom again up the mountain. This is the water from the mountain. This is the water. That is the track. That is the track. That is the track. That is the track.
An yi zuban ruwan sama ya bakin ƙwarya a yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru a birnin Buya, da ya sanadiyar zaftarewar laka da ya kai ga hasarar rayukar mutane shida da sama da mutane goma sun jikata. Kawo yanzu suna asibitin jihar, wasu da dama sun ɓata. Gwamnan jihar Berna Okalia Bila ya alakanta lamarin ne ga talakawa. A lokacin da ruwa ke gudana da dukkanin ƙarfinta, idan ba ta samu hanyarta ba za ta haifar da ɓarna kamar haka. To an rigaya an lalata muhallin, mutane suna aiwatar da ayyuka da ba su dace ba kan dutsen Boyan. Suna gine-gine ba bisa ƙa'ida ba, sannan suna sare itatuwa, suna cinna wuta a ko'ina. To wannan da me yayi kama? Simon ɗaya daga cikin waɗanda iftila'in ya shafa. Amma ruwan sama ya tayar da hankali kuma ya lalata hanyoyin dutsen, kuma ta kwaso ciyayi da wasu abubuwa. Ruwan ta shiga ɗakina har ta jiƙa mini katifata. Ministan bincike da yanayi Madeleine Chiwente ta alakanta iftila'in da canjin yanayi. An yi ruwan sama mai tsanani yayin da ta nemi hanya ta rasa, sai ta cike ƙarƙashin ƙasa. Sakamakon haka ta haifar da zaftarewar ƙasa. Kawo yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike don gano waɗanda ake kyautata zato suna cikin lakar. Hakan ya taɓa faruwa a birnin Boyan a shekara 2020 yayin ɓullar annobar COVID-19 a ƙasar Kamaru. Maimunatu Sadu, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru.
To a gaida Aminu na Tisadau. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ki samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a kamar kowane lokaci za ki zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da ke gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu na Agadez Hamid Mahmud ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan irin illolin takin zamani da magungunan kwari da manoma ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. A cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Kinan na fari ya kamata a ce ka nemo magani umulogi wanda aka sani na kwarai. Na biyu an ka zo yanke shi. In yanzu kamar ka ga damuna ruwa zai zo shi iska ta tashi kake yanke shi. Ka gane ko kuma sai ka dauki kasa ko dan kyalle ha ka diba gani ina iska yake taya. An ka becin ka diba wannan kuma sai ka rihe kanka. Kinan ka sa takalmi, ka sa wando da riga, ka sa takunkumi, ka sa galashi, ka rihe kanka. Kinan wannan ka sa safa ta hannu da ta kawa kinan takalmi wannan bot kinan sai ka zo ka an ka fara kuma kullun an da iska take yi kamar yanka ta ne kake tunda da saboda kanka abin gakin ka kanka heshe kanka kinan in kana yi in kanka yi sai ka je kai kamar bayan gari in kana jin hisari kai in kuma ka cika cikin ka dan saboda ana tsakali ba tsaye da ka ce kana jin yunwa ko kana son ka ci goro ko kana so ka sha ruwa a tun kanka yi wannan ya kamata kuma idan ka kare dun wannan kaya aiki ya kamata a ce ka tattara su ka wanke su ka gane ko kai wanka kenan wannan in kai kuma wannan kaya ka samu guri na musamman ka ajiye su an kai sauran magani ko kai rani ka sa an kuma kana da makwabci ya kamata a ce ka bashi wannan sauran magani shi ma ya hesa ka gane to wannan kaido duka mutane ba sabi amma su kawai kansu ne suka sani su hesa ba abun wannan kaido shi yasa mutun ya ci kai bai komi ko ku an ka diba maganin da ake gamawa da iri ko na gida ko na sauran sai ga mutane har ma dauka suke suna ci shi ko illa ne suke ma kansu.
A kwanakin baya an sami karancin kayan lambu irin su tumatir da dankalin tura da albasa a kasuwanni na Agadez. Shin yana da alaka da amfani da suke da taki shi sa har kai ga samun karancin su a cikin kasuwanni daban-daban da ke cikin kasar Agadez?
An ka dauka yanzu kamar shekara biyu na bayan nan mun samu matsalar karancin ruwa. To wannan kamar na gaya ma shekara guda kasar Agadez ko lokaci noma aiki. Shi ko wannan ruwa an samu a wadace shi ke samun damar cajin kasa. Har a samu a yi noma to an ka dauka bara da bara ya kai kamar shekara biyar zawwa yanzu duka wannan matsalar ruwa ake samu an ka diba bara ga wannan lokaci har zawwa wancan mutane ma barin ma garkar suka tata da babu ruwa tunda an babu ruwa ina za a yi noma kenan bakin gulgulu abin da gare ka shi da zaka yi amfani da shi wannan alaka ne dangance da rashin wadataccen ruwa shine ka wannan matsala
kamar shi takin idan ana amfani da shi wanda hayyaka na iya lalata gona bai iya kawowa ga ruwan da zai sa a samu karancin ruwa ko kuma ya lalata ruwan kansu
bai kawowa a samu karancin ruwa amma abin da yake iya nayi kamar yana kunta mai na iya lalata kasa kuma yana iya lalata duka rayuwar ciki cikin ruwa kamar me yasa na ga ma haka saboda yanzu takin na an yi tariya ko kuma da wannan magani na gidan gona an yi tariya taru akwai wanda akwai lokacin da an tayi shi gari ya waye za ka ga shi mai a cikin kasar bata ba da sakamako wanda ta kamar an lalata ta kwasa-kwasa kenan an kasa ta lalace kenan ai babu zancen samun wani sakamako na kirki ko to shine kenan shi yasa muke kiran shi muke janyo hankalin mutane sai rike amfani da wannan taki na samuni na fara kaga yana da illa ga mutum kuma yana da illa ga kasar da muke ciki kuma halu ga tsada ka gani kuma kan a nemo shi ma yanzu dole sai an ketara kasar waje ake samun shi kuma da tsada kaga da taki abinda ake sai jika 10 daga jika village jika 10 ya kai har jika 30 har 35 ka gani to wannan abin ya kamata a ce mutane sun koma ga galgajiya ita wannan galgajiya amfani gare ta bisabila ni dai shine kamar kirena ga mutane.
Me cece mafita yanzu?
Mafita gaskiya mu koma gargajiya. Mu fara amfani da taki na gargajiya, mu danga amfani da magani namu na gargajiya. An dai muna so gaskiya mu zama lafiya. Kasar mu ta zama lafiya, anda muke nomo mu kenan nake ce ma kasa, kuma mu ma mu zama lafiya ba mu da cuttuka. An dai muna san abu. Kuma ga gani zan kadi ba kamar nake ga ma wannan taki dan sanyi da ake sadiya kadi ba albasa. Sai ga ta manya manya. Wajen ajiya akwai matsala. Dan lokaci kadan ta lalace. Bitin shi kuma wannan yaji-yajin na albasa babu ita ko albasa daji aka santa.
Yanzu me gwamnati ke shirye don tallafa wa manoman da wannan abu ya shafa?
Mu dai muna nan gwamnati da ya ba mu ya dauke mu muka je muka yi karatu don saboda mu aga zama mutane kama mutane da galgadi tunda mu dai bakin gulgudu muna ne da saboda wannan mutane kuma muna janyo hankalin mutane don saboda su yi hakan tunda gwamnati waya gwamnati mu ne gwamnati tunda mu ne wakilan shi mu ya aiko mu yi hakan kuma an kadi ba kowane shekara bakin gulgudu gwamnati gaskiya yana tallafi kwarai tunda an damu na ta kama ana ka iri-iri kaga mana an ka iri diya na wake na masara ne an ka dauka da damu na ta huce har ma shi wannan taki a kanin ruwa makai yanzu da wannan damu na ta shude ta huce yanzu kaga akwai kokari tiya daga wani take kuma yana tsakayin shi ma kaga an ka dauki computer wajen ton wajen 600 a kawo a karaba wa mutane an kawo iri an kawo kayan noma shine rato so ka gani ko a ruzuwa na baruwa da daba abu kamuda bacin shi kaga har motor pump an ka dauka motor pump an kawo tunda akwai community kamar bi da suka samu yanzu an ka dauki ciro ta da samu motor pump kamar lojen 100 an ka dauki ingal ita ma an bata motor pump 70 da hal aka bata 21 yanzu akwai taki ma na gargaji da takin zamani wanda da ake ce ma NPK da urea shi ma yanzu akwai ton wajen 100 kenan gomiya 92 na dan sanyi da gomiya 94 na wannan NPK da ita ma gwamnati kalkashin wani proje da ake cewa FAO ya taimaka ma gwamnati tun da dama gwamnati yake zuwa yake yaki yana kawo wannan abu kenan fitar da gwamnati ne ya kai yanzu haka nan ana kai ma mutane
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julia Discretion da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aika mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Yace ina jinjinawa al'ummar kasar Najeriya bisa zaben da aka yi na gwamnoni ranar Asabar din da ta gabata. Da fatan Allah ya sa shugabannin da suka zaba su zama masu tsoron Allah ne kuma masu adalci zuwa ga talakawa. Amin. Sakon Baffa Haruna Bajoga yace murya Amurka a sharuwa a koma aiki. Na soma da wannan karin magana ne a bisa yadda aka yi zaben shekarar 2023 aka kammala lafiya. Yanzu dai aikin gama ya gama, waɗanda suka yi nasara za su jagoranci daukacin al'ummar su ba iya ƴan jam'iyyar su ba. Da wannan nake kira a gare su cewa su ji tsoron Allah su yi mulkin su bisa adalci ga dukkanin waɗanda suke a ƙarƙashin ikon su. Saƙonmu na gaba ya fito daga Isuhun Dila Faki. Yace dan Allah ku miƙa min saƙon taya murna ga ɗaukacin sabbin gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da suka samu nasarar lashe zaben da aka gudanar a ranar Asabar. Allah ya taya su riƙo ya ba su ikon yin adalci ga al'ummominsu. Amin. Shi kuma saƙon Shehu Adamu Rijau yace 'yan uwa matasa a guji tayar da hargitsi a yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaɓe, domin dai babu wani riba a cikin hakan sai da na sani da cizon yatsa, don haka sai a kiyaye. Saƙon Aminu Kano Maida makaranta yace fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan BOA Hausa. Wasika ta za ta sauka ga daukacin 'yan takarkarin da suka samu nasarar lashe zaben da ya gudana, da su zama masu kyautatawa al'ummar su domin gani ga wane ya isha wane tsoron Allah. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. Suka ce muna jinjina wa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC akan samar da ci gaba wajen amfani da na'urar VIVAS da ke tantance masu zaɓe, ganin cewa hakan ya taimaka matuƙa wajen magance maguɗin zaɓe.
To madalla a gaye shaidar Zahra'u. To kafin mu kawo ƙarshen shirin ga labarin duniya amma a takaice.
To a jihar New York dake nan Amurka, masu taimaka alƙali wajen yanke hukunci sun kusa kammala binciken su kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump dangane da wani kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta akan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Hakan na faruwa ne yayin da jami'an tsaro a Amurka suka kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu Trump da laifi a wannan shari'a. A ƙarshen makon da ya gabata, ba tare da wata hujja ba, Trump ya yi ikirarin za a kama shi a yau Talata, inda wakilansa suka ce tsohon shugaban Amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanai da ya tattara daga rahotannin kafafen yaɗa labarai. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kyiv, babban birnin Ukraine, don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky, ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar yayin da shugaban Russia ke karbar bakuncin shugaban China Xi Jinping. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta ce Kishida zai yi jinjina ga al'ummar Ukraine kan irin karfin zuciya, hakuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare kasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba Zelensky a matsayinsa na shugaban Japan da kungiyar kasashen G7 masu karfin tattalin arziki a duniya. Amurka dai ta yi alawa dai da ziyarar ta shugaban China a Moscow, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a baya. Saudiya ta saki wani ba Amurka da ta yanke hukuncin ɗaurin shekara 19 a gidan yari saboda ya soki hukumomin kasar a wani sako da ya wallafa a dandalin Twitter. A ranar Litinin aka saki Sa'ad Al-Mahdi, kuma tuni ya koma ga iyalansa a birnin Riyadh a cewar ɗansa. Mahdi ba Amurka ne, ɗan asalin Saudiya da ke zaune a Jeff, Florida. An kuma tuhume shi ne da laifin gudanar da ayyukan da ke ƙoƙarin tada zaune tsaye a Saudiya tare da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci a shekarar 2021.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wugan Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai Julie Levis Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Jonathan. Daga nan birnin Washington DC, Nisar Fil Hashim Gumi da ke cewa sai a kasance da tashar domin sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.